CD'yik. Zamu fada ko a ji ko a ƙaryata, ku ji zancen gaskiya, komai takaja maka kabiya. Ba musu lafi tudu, take naka hango na waninka, gurin gulma nan aka sanka, ka zama komai da ruwanka. Ra'ayi riga baba saka wacce ta burge ka, in ka mutukar da abin ne ka, ina barau ina me ta tsine, sai dai mu roki ilahu ya yabe. Ke jeje da kanki, raba kanki da aikin gulma da nasa ido. Jeje da kanka, raba kanka da aikin gulma da nasa ido. Shiru sit shiru, shiru sit shiru, shiru sit shiru, shiru sit shiru. Muna bugai ɗan gulma, ɗan sa'ido, ɗan sirku. Zip it up, 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 up. Zip it up, 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 up.
Wai sun ce na fasa bamfa, ga san mata ni ɗan iska. Ishiru kai ɗan gulma, me ka sani in ba taɗi ba. Wai ɗan shaye-shaye ne, wai ni ma ɗan yahu ne. Ko ina ka je tsuntsu ne, ƴan sa ido su bi ka su kushe. Suka ce ni ɗan ƙarya ne, suka ce baba ya wane. A nuna ma ana tare, na kusa da kai ma munafiki ne.
Ke jeje da kanki, raba kanki da aikin gulma da nasa ido. Jeje da kanka, raba kanka da aikin gulma da nasa ido. Shiru sit shiru, shiru sit shiru, shiru sit shiru, shiru sit shiru. Muna bugai ɗan gulma, ɗan sa'ido, ɗan sirku. Zip it up, 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 up. Zip it up, 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 up.
Ke tsaya, wai ina ƙawarki ne.
Wacce ta talauce, ba ta da ko sisi ko na anko.
Ya baba, wai na wane ne.
Zip
it up, 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 up.